Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare nake da Mahmud Lalo. Sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 6 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballa a yau Lahadi wa'adin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta saka wa dakarun da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger kan su dau su maido da shugaba Muhammad Bazoum kan karagar mulki ko da kin matakin soji ke cika. Akalla fasinja 15 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 50 suka jikkata bayan da wani jirgin kasa ya kauce hanyarsa a Pakistan. Hukumar 'yan sanda a Jabocin Najeriya ta ce ta yi nasarar kawar da wasu barayin daji masu yawa da ke satar mutane a ƙauyen Gada da ke gundumar Bura a ƙaramar hukumar Ningi.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa yau Lahadi ne wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suke juyin mulki a Nijar ke cika. To ko me zai faru?
Bansa kitarin ma'aikatar tsaron Najeriya kenan Dr. Ibrahim Abubakar Kana ke cewa amfani da ƙarfin soja kan Nijar shine zaɓi na ƙarshe.
Sannan masana sun yi tsokaci game da matakin soja da ƙungiyar ECOWAS ta yi barazanar ɗauka kan Nijar.
To ECOWAS sun kai ce kamar za su shiga ba da izinin sojan Nijar ba, an samu mushkila.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Lahadi wa'adin da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta saka wa dakarun da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar kan su maido da shugaba Muhammad Bazoum kan karagar mulki ko a ɗauki matakin soja a kansu ke cika. Wa'adin na mako guda na cika ne yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman a bi wasu hanyoyi na lumana wajen warware rikicin shugabancin ƙasar maimakon amfani da ƙarfin tuwo. A ranar Asabar, Majalisar Dattawan Najeriya da ke makwabtaka da Nijar ta ki amincewa da shirin ɗaukan matakin soji da ECOWAS ta yi barazanar yi, inda ta kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda shi ne shugaban ƙungiyar da ya duba wasu hanyoyi wajen shawo kan rikicin. Sanata Abdul Ningi ɗan Majalisar Dattawan Najeriya ne.
Shi ma kuma shugaban ƙasa kuma a tabbatar makan cewa ba hurumunsa ba ne shi kadai, ba shi da wannan power ya shiga yaƙi da wata ƙasa ba tare da ya kawo dalilansa a gaban majalisa ba. Din na faɗakar da sanatoci kuma na faɗakar da mutanen shugaban ƙasa. Yaƙi ba abun wasa ba ne, kuma musamman yaƙin da ya haɗa da iyaka. Idan baki manta ba, kusan Northern Nigeria jihohi wajen 7 ne suka iyaka da Nijar. Kuma a gaskiyar Allah da wahala akan border ninki ya bambanta mutanen Nijar da na Sokoto, mutanen Nijar da na Jigawa, mutanen Nijar da na Katsina.
To kungiyar ECOWAS dai na da hurumin da za ta yi gaban kanta idan har mambobinta suka amince da kai harin. Sai dai gargaɗin da ake ta yi daga ƙasashen yankin kan mummunan tasirin da harin sojin zai haifar na dasa alamar tambaya kan makomar wa'adin da ECOWAS ɗin ta shata. Ƙasashen Algeria da Chadi waɗanda ba mambobi ba ne a ƙungiyar sun nuna adawarsu da matakin, yayin da Mali, Burkina Faso waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soji suka ayyana cewa matakin tamkar ƙaddamar da yaƙi ne a kansu. Akalla fasinja 15 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 50 suka jikkata bayan da wani jirgin ƙasa ya kauce a hanyarsa a kusa da garin Nawabash da ke kudancin Pakistan a cewar hukumomi. Jirgin mai suna Hazara Express na kan hanyarsa ta zuwa Rawal Deepid daga Karachi a lokacin da wasu taragu 10 suka goce daga kan hanyar layin dogon a cewar wani babban ma'aikacin tashar jiragen ƙasar Pakistan. Hukumomin sun ce tuni aka garzaya da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti a garin na Nawabash. A wani labari makamancin wannan, jami'a ƙasar Georgia da ke da kafafen yada labarai sun ruwaito cewa adadin mutanen da suka mutu a hadarin zaizayar ƙasar da ya auku a wasu tsaunuka a wajen wani shakatawa ya kai mutum 17. Adadin ya kai haka ne kwanaki 3 bayan da aka kaddamar da ayyukan ceto. Zaizayar ƙasa ta faru ne a ranar Alhamis a kusa da tsaunukan da ke kira Shobi mai tazarar kilomita 140 daga Tbilisi babban birnin ƙasar ta Georgia. Shugaban ma'aikatar harkokin cikin gida da bada agajin gaggawa ya faɗa wa manema labarai cewa baya ga mutum 17 da suka rasa rayukansu, yanzu haka an bazama neman wasu mutane 18 da suka ɓata.
To nan ba da jimawa ba, Mahmud zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. amma kafin nan za mu bude taskar rahotannin mu. A yau Lahadi ne wa'adin mako guda da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suke yi jin mulki a jamhuriyar Niger ke cika kansu saki tare da mai da shugaba Muhammad Bazoum ko kan kargan mulki. ECOWAS zai ta yi barazana daukan matakin soji. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
A yau ne wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗibarwa sojojin da suka hanbarza zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya a ƙasar Niger ke kawo ƙarshe, inda ba gajerin takunkumai iri-iri. ECOWAS ta ce za ma ta yi amfani da ƙarfin soji domin cimma manufa. Da yake yau Lahadi ne wa'adin ke cika, to ko menene zai faru? Tambayar kenan da na yi wa Abdulaziz Abdulaziz, mai magana da yawun shugaban kungiyar ta ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu.
To a gaskiya wannan zancen wani mataki za a dauka a nan gaba abu ne wanda ni ba zan iya magana a kai ba, kuma ko shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba zai iya haƙƙancewa ya bada amsa a kai ba, domin kuwa duk da yake shi ne shugaban kungiya, wannan kungiya ce da take da mambobi kusan 15 ko 6 wanda dole sai sun tattauna tsakaninsu, sun yi duba al'amarin da kuma halin da ake ciki da kuma sabbin al'amuran da suka taso tun daga lokacin da ita kungiyar ECOWAS ta yi taronta na ƙarshe a Abuja kafin a ɗauki wani mataki na gaba.
Military option is a lack of, but he has directed us, the Minister of Defense and the Armed Forces of Nigeria.
Babban sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya kenan Dr. Ibrahim Abubakar Kana ke cewa amfani da karfin soja kan Nijar shine zabi na karshe, amma shugaba Bola Tinubu ya umarci ma'aikatar tsaron kasar da rundun sojan kasar da su haɗa karfi da sauran dakarun kasashen ECOWAS. Ina tabbatar muku cewa umarnin ECOWAS karkashin jagorancin shugaba Tinubu ya ce mu nufi Nijar, to za mu afka mata.
Kwamishinan siyasa, zaman lafiya da tsaro na kungiyar ECOWAS, ambasada Dr. Abdul Fattah Musa ya yake da sako na musamman ga shugaban jirgin mulkin Nijar, General Abdurrahman Tchiani.
Abinda mu muna so ba General Tchiani da mutanensu kawai su sace power su bari civilian administration ya zo, shi ce na demokratiya, shi ce na
kusan dai rukunin al'ummu a Najeriya, kama daga malamai, 'yan boko, 'yan siyasa da sarakuna na ganin rashin dacewar amfani da karfin soji a wannan matsala na kasar Nijar. Dr. Yahuza Hamza Abubakar wani babban malami ne a jihar Yobe da ke makwabtaka da kasar Nijar.
Kokarin daukan mataki na kungiyar ECOWAS da suke so su yi a kan farma Nijar da yaki, wannan abu ne wanda yake na takaici kwarai da gaske. Mutane masu hankali, masu kuma lura da abin da ke tsakaninmu da wannan mutane na Nijar, musamman mu arewacin Najeriya, abu ne wanda yake na takaici da kuma tashin hankali da kuma lalle a fito a nuna rashin yarda da shi da gamsuwa. Ba ma goyen bayan a yaki kasar Nijar, ba ma tare da wannan tunanin, musamman ma a irin wannan yanayi da ake na demokratiya.
Mai magana da yawun shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, Abdulaziz Abdulaziz, ya ce duk da haka kungiyar ECOWAS ba kungiya ce ta ina da yaki ba.
Burin kungiyar ECOWAS shine a samu hanyar da samu warware wannan al'amari na kasar Niger ba tare da an zubar da jinin koda mutum guda ba.
Abdulaziz Abdulaziz, mai magana da yawun shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abinda masana ke cewa dangane da ɗaukan matakin soji kan Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
To hukumar 'yan sanda a jihar Bauchi ta ce ta yi nasarar kawar da wasu barayin daji masu yawa da ke satar mutane a ƙauyen Gada da ke gundumar Bura a ƙaramar hukumar Ningi a jihar ta Bauchi, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Da yake jawabi wa 'yan jarida dangane da nasarar da haɗakar jami'an tsaro da 'yan farauta suka samu, kwamishinan hukumar 'yan sandan jihar Bauchi Awal Musa Muhammad ya jinjina wa jami'an da suka jajirce da taimakon Allah aka samu nasarar fitattakar barayin dajin da kuma kashe wasu.
Ina son ne amfani da wannan dama mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu wata babban nasara akan yan fashin daji da suka gallabi dajin bura a karamin hukumar Niji. Allah ya bamu sa'a musamman waɗanda suka shiga ƙauyen Kada suka kashe mutane 7. Allah ya bamu nasara mun kama waɗansu da suka shiga cikin wannan aika-aika suka kashe waɗannan mutane. Ɗaya daga cikin wanda aka kashe din ma mai gari ne, yana masallaci, suka shiga cikin masallacin suka fito da shi, suka matsa su tafi da shi, yake tafiya suka ce masa za su harbe shi, kuma suka cika barazanar da suke masa din suka harbe shi. Yana cikin su 7 da suka harba. Allah Ubangiji cikin rahamarsa da ikonsa ya dubi alakin da yake kansu. Allah ya bamu nasara da sa'a muka kama su. Mun kai samami dukkanin tsaunuka da suke zama da daba-daba da wajen guda 3 zuwa 4 mun fasa ta, mun ragargaje su, mun harbi na harba, wanda suka gudu sun gudu, wanda suka mutu sun mutu. Mun samu a cikin kokarin da muka yi cikin ikon Allah da rahamarsa, mun samu shanu wajen guda 70, mun samu awaki da tumaki wajen guda 40 da wani abu, mun samu sauransu da naira 300,000 wanda aka kama su da su.
Biyu daga cikin wanda aka cafke da ake zargin barayin dajin ne sun yi bayanin abubuwan da suka faru.
Mutane shida ne suka harbe, to he sai ne he da suka dawo, he suka dauke mu har muka tafi. Dan da aka halbin na horoja shi da mu aka yana kaje a lungoyin wasu ka dauko, aka dauko da mace da namiji biyu. Iya shi ne biyu na shi ne ko aka je da mu mobin na haka mobin da bindiga ta hide da mobin na haka.
Ibrahim Zuberu shine kantoman riko a karamar hukumar Ningi, yayi karin haske da kuma jaddada dabarun yaki da barayin dajin a irata da shi tawara tarho.
Yanzu ya kasu na hannun yan sanda, wasu daga cikin su wanda aka ba mai martaba sulkin Ningi shi ma da saka masa da alkhairi, shi ma ya dauke himma sosai wajen ganin cewar Allah yadda wannan abu ya zama tarihi a kan hukumar Ningi.
Sai dai kuma a cikin watannin nan dai barayin dajin sun addabi al'ummar yankin Bura da ke yankin karamar hukumar Ningi. Abdulwahab Muhammad, wula Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda za mu leka kasar Ghana. Masana sun nuna rashin amincewarsu da daukan matakin soji ga sojojin da suka hambar da shugaba Muhammad Bazoum. Maimakon haka suka ce ci gaba da bin hanyar diplomasiya ita ce mafi dacewa. Ga rahoton da wakilin Idris Abdullah Bakwai aiko mana.
A yau ne wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗibar wa sojojin da suka hambarar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ƙasar Nijar ke kawo ƙarshe, inda ba gajerin takunkumai.
Wannan taron gaggawan ya biyo bayan taron da shugaban Najeriya Bola Tinubu, shugaban kungiyar ECOWAS, sai kira a ranar 30 ga watan Yuli, inda kungiyar ta baiwa gwamnatin mulkin da ta hambar da zababben shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum zuwa ranar yau Lahadi da ta dawo da shi ko kuma ta fuskanci yiwuwar amfani da ƙarfi. Matakin da wasu masana a nan Ghana suka ce ba zai haifar da sakamako mai kyau ga kasar Nijar da sauran kasashen yankin ba. Masani kan harkokin tsaro Adib Sani ya ce idan aka yi la'akari da matsalar tsaro na masu tsaurin ra'ayi da ake fama da shi a wannan yankin, yaki da Nijar zai kara ba su damar gudanar da ta'addancinsu.
Nijar babban kasa ne, kuma already a cikin West Africa muna da challenges mu so far as batun tsaronmu is concerned. Muna da yan jihadist da ke Nijar, Mali, Burkina Faso, Chad, ko ina. So in aka yi wanga yaki ya ba su opportunity su iya su regroup. Kuma yanzu yakin da kake duba ya last maybe 7 ko wata, yanzu ya yi fi shekaru da yawa, and wanga batun kudi ne kuma batun mutane ne, kuma yakin gaba namu ban na wasu ne wanda ke cin amfanin rashin zaman lafiya. So ya kamata mu yi careful kwarai.
Kanal Umar Sanda mai ritaya, tsohon jakadan Ghana a Masar, yace idan sojojin ECOWAS suka nemi shiga Nijar ba da izinin kasar ba, za a gauza yakin da zai shafi kasashe makwabta. Idan aka yi la'akari da cewa kasar ba ta da tekun da za a jibge dakaru ta jirgin ruwa.
Akwai abin da muke kiran shi hostile entry. Idan ECOWAS suka ce za a shiga da karfi, an gamu da su da karfi. Domin ka duba Niger, Niger is a landlocked country. Ba wanda za ka iya ka je ku ships ka je ka saukar da sojojin ka ba.
Ba su da teku.
Ba su da teku. Don shi in ECOWAS sun kai ce kamar za su shiga ba da izinin sojan Niger ba, an samu mushkila. Kuma problem yanda ya zo, ai ba Niger ne first country da sun kai ku ba. Burkina tayi, Mali tayi, ba shiga ba. Me yasa za a ce Niger suna su za a kai musu hari? Abin tambaya. Amma in dai za ka nemi ra'ayina, na ce su janye. In ya so a duba yanda za ka iya asasantawa da su har a zo a samu kai magana.
Wato a ci gaba da diplomasiya kenan.
Da diplomasiyan ya fi, diplomasiyan ya fi.
To idan ba su yadda ba Fariyar.
Ba su yadda ba. Tun da ma ECOWAS tana da doka kamar wani bai shiga cikin al'amuran wani gari. In dai hali ta zo kamar ECOWAS za ta shiga da karfi ne. To wannan ji Bature san opening declaration of war. Wannan ya kawo damuwa. Foreign ba samani ana son wannan ya kai ba.
A ranar Juma'a shugaba Tinubu ya rubuta wasiƙa ga Majalisar Dattawan Najeriya. Yana neman amincewarta kan aiwatar da matsayar da shugabannin ECOWAS ka cimma na amfani da karfin soji kan Niger, inda majalisar ta kyamincewa da hakan. Adif Sani ya ce rashin amincewar majalisar yayi daidai domin yaki da Niger zai iya taba tattalin arzikin kasashen ECOWAS.
Sanitin Najeriya sun ce kamar kar sojojin Najeriya su yi wannan abu. I think is the right decision because yaki da Niger, wato yaki da Mali, Burkina Faso da Guinea kenan. Ko sun fadi in kuka yi yaki Niger, wato mu kuma kun taba mu kenan. So ba yi hankali ba, ya iya kawo muna babban fitina a cikin West African sub-region, especially batun economy mu. Already mun ce damuwan da muke ciki duka masalan nan duka because of Russian Ukraine war nan. So yanzu war ko fadan da ke abin ganka bayan gidanka fa. So ya dame mu kwarai.
Dama gwamnatocin da sojoji ke mulki na Mali, Burkina Faso da Guinea sun gargadi ECOWAS da cewa yaki da Niger tamkar shelanta yaki ne da su. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla, masu sauraro sai a yi mana afuwa na kusan rahoton da aka ji. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba inda za mu leƙa Najeriya. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa tarihi bayan da ya aika wa majalisar dattawa sunayen mutane 48 domin a tantance su a matsayin ministoci. Wani abu da ya ɗauki hankali shi ne akwai ɗan asalin birnin tarayya a jerin sunayen. Wannan ma abu ne da ba a taɓa gani ba ko ba a taɓa yi ba. Sai dai masana tattalin arziki na cewa za a samu matsala domin a yanzu ma bashi ake karɓa a biya albashi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Wani abin dubawa a wannan shine cewa babu gwamnatin da ta taba nada ministoci masu yawa a kasar tun bayan dawowar mulkin demokradiyya. Idan an bi tarihi a wannan jamhuriya ta hudu da ta fara a shekara 1999 an samu shugaba Olusegun Obasanjo ya nada ministoci 27 tsakanin mulkin sa na farko daga 1999 zuwa 2003 wanda ya kai adadin su zuwa 30 a wa'adin sa na biyu daga shekara 2003 zuwa 2007. A shekara 2007 zuwa 2010 marigayi Umaru Musa Yar'Adua ya kai adadin 39 amma bayan rasuwar sa sai shugaba Goodluck Jonathan ya rage yawan su zuwa 33. Kundin tsarin mulki ya tanadi cewa za a nada ministoci 36 ne idan an hada da babban birnin tarayya kuma sai a nada 37. Sanata Rufa'i Sani Hanga ya ce majalisa za ta yi zama na musamman akan ministocin.
Ko lokacin ma da ake minister of state da minister na sosai, yanzu kuma sun ce da ba za su yi minister of state ba. To ban sani ko kuwa su canja su yi minister of state ne. Din minista za a masu minista of state in ba haka bakan minista guda 48 a sun yawa. Mu dai mun tantance. Amma tantance wannan ba wanda muka yanke hukuncin ya zama har sai mun zauna a bin litinin sai mu zo mu zaman tabbatar da su ko rashin tabbatar da su.
Amma ga shugaban kungiyar ceto APC wato Rescue APC Northwest Group a Turanci Muktar Tahiru Gora ya ce kungiyar tana murna da yadda jam'iyyar APC ta samu gata.
Farko dai muna godiya ko da yanda APC ta samu gata a Northwest. A wannan tsakani shugaban jam'iyya yana Northwest, deputy senator president yana Northwest, speaker na kasa yana Northwest, ga chairman appropriation man a Northwest, kuma ga ministoci guda biyu a Katsina da jihar Kano kuma har da mata.
Ya kuka ji da aka ba daya cikin matasan Kano mace Maryam Sheti kuma a ce yau da ya kamata ta zo a tantance ta sai ga takarda daga fadar shugaban kasa cewa an sauya sunanta da sunan wata wadda ta taba commissioner ilimi mai zurfi a jihar Kano a karkashin shi sabon shugaban jam'iyyar APC na yanzu Abdullahi Ganduje. Ya kuka ji?
To gaskiya abu ne guda biyu. Na farko dai dukkanin wanda Allah ya ba rabo mulki na Allah ne shike ba ga wanda ya so a lokacin da ya so, ba mu ji dadi ba, amma muna godiya kuma da aka sake kawo mace daga gurin aka kara maida ta.
To sai dai ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya koka ne kan yadda aka samu ministoci har 48.
Ba ma za mu iya tsayawa kaman yanda kasa ko tsarin mulkin kasan ya kayyade ba cewa ministoci kada su wuce 36 ko kuma kowace jiha ta samu wakilci a majalisar ministocin nan a ce za a yi 48. A gaskiya hankali ba zai dauka ba. Bai kamata a ce a wannan karni maimakon mu rage kudaden tukun da muke amfani da shi wajen tafiyar da mulki a ce wai karawa ake. Sannan kasar da muke fama na yaya za mu yi bashi yayi mana katutu abin yana daure mana kai.
Bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa idan aka nada ministoci 48 din nan kasa za ta iya kashe naira biliyan 3.3 kan ministocin a cikin shekara hudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Hilma Abdulra'uf, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba me ake nufi da digital footprint, wato bayanai game da mutum na musamman da ke kan internet sakamakon ayyukansu na yau da kullum. Kasancewar akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya barin bayanansa a yanar gizo ba tare da saninsa ba, kamar yadda za ku ji daga bakin bakonmu na farko.
Sunana Abdulbasir Musa. Digital footprint shine abin da duka mutum yake a yanar gizo. Misali, ya fara tun daga searches. In ka je Google kai searching me kake yi, wannan shine come up search footprint ninka. In ka je social media kayi rubutu kayi liking, duka wannan yana daga cikin footprint ninka. So footprint zai shine kamar yadda in muka yi taku muka je waje, haka shi ma internet da abinda muka yi internet tana ajiyewa, domin da wannan ne akwai abinda ake cewa algorithm yake fahimtar menene kake damuwa da shi.
Digital footprint bai ta'allaka akan social media kadai ba, in ji shugaban kamfanin Vision Pool Enterprise Malam Yusuf Salisu Funtuwa.
To shi digital footprint kamar yadda aka faɗi sawun mutum a bisa yanar gizo, saboda da abin da aka ce digital bai ta'allaka akan social media kadai ba. Dan wasu mutane suna samun rudani, suna kasa bambance tsakanin social media da kuma digital media. Shi yasa wani zai ce shi digital marketer ne, wani ya ce shi social media marketer ne, kuma sai a yi tunanin aikin su gaba daya iri ɗaya, amma akwai dai bambanci. To idan zamu koma akan maganar digital footprint, ina misali yanzu kana da waya ko kana da computer, kana amfani da wayar ka ko computer ka, kana shiga yanar gizo, maybe zaka bude kafar yada labarai ko kuma wani shafi na gwamnati, to ka sani cewa duk wani abu wanda kai daga yayin da ka kunna data ɗinka ka bude browser ka je wani website, ka riga ka dauki hanyar yawo bisa wannan yanar gizo kenan. Duk wani shafi da ka ziyarta, duk wani rubutu da kai, to akwai na'ura wanda aka sanya a cikin yanar gizon wanda take dauka ka wannan, tana recording din shi tana ajiyewa. To amma mutane da yawa ba su san wannan ba. Yanzu idan ni ina da website, idan nazo wata rana zan iya bude website ina, akwai bangaren da zan je in duba in ga mutum nawa ne a rana suke zuwa suke bude shafin website ina, kuma zan iya ganin wace irin waya ce yayi amfani da ita ya ziyarci shafi na, kuma minti nawa ye. Akwai abubuwa da yawa waɗanda zan iya gani.
Shin menene muhimmancin barin sawu mai ma'ana a yanar gizo, wato digital footprint a turance, gani yadda duniya ke ta tafiya a yanzu. Dr. Yakubu Sani Wudin kwararre a fannin amfani da kafofin yanar gizo wajen koyawa matasa dabarun inganta rayuwarsu a duk fannin da suka zaba. Sannan kwararre a fannin makamashi yayi bayani ne.
Wannan batu na digital footprints batu ne wanda yake da matukar muhimmanci musamman a wannan lokaci da duniyar gaba daya ta zama abinda ake cewa global village, wato duniya a tafin hannunka. Tunda ba za ka iya zuwa wurare da kanka ba ko ina, amma abinda kake rubutawa a shafukanka na social media, idan kai rubutu yanzu ba inda ba zai je ba duka duniya, kuma da shi ne idan wata dama ce ake so za a baka, da shi za a gani a san wane ne kai, in bincike kake wani irin bincike kake yi, idan kasuwanci kake yi wani irin kasuwanci kake yi. To duk da wannan ne zaka samu dama mutane su ganka, su yaba da irin abinda kake yi, har ma su gayyace ka. Kin ga wato babban al'amari ne kenan da zai iya janyo wa mutum ci gaba kwarai da gaske. A ɗaya bangaren kuma, still idan mutum bai yi amfani da shi ta yanda ya kamata ba, wato abu ne da zai iya rusa mutum lokaci guda. Da an tashi an dauko wata dama za a baka, idan aka fara dubawa aka ga meye da meye ma kake rubutawa, shin abinda kake rubutawa abu ne da yake janyo tarzoma? To da an fara ganin wannan sai a ce to wannan ba za a yi abin arziki da shi ba, sai a canja mutum. Sai a takaice wato ya kamata mutane ya zama sun fahimci cewa abinda duk kake rubutawa a social media wato kaman wakilin kanka da kanka ne.
Dr. Hawwa Mustapha Babura, mazauniyar birnin Kansas a kasar Amurka, kwararriya ce a fannin ilimin yara a matakin farko, kuma ta bai wa matasa shawara akan wannan maudu'in.
Na ji daɗi da gayyata ta wajen tattaunawa akan digital footprint, wanda abu ne ni kaina ya shafi rayuwata ta bangare kala-kala. So ina kira ga matasa musamman, saboda mu da TJ rayuwa mun riga mun yi ta, Allah na tuba duk abin da yazo zaka iya haɗewa ka cije gangara muke. Su matasa su ne wanda yanzu suka buɗe shafin rayuwa. So in abin digital print yazo ya shafi rayuwarsu a bangare mara kyau, ko da a nan gaba kuma da zai zo ya shafe su ya hana ruwa gudu a rayuwarsu, su muke fiye ji. Akasari yanzu za ku ga yaran mu ba sa kula da gaba. To ya kamata su lura da yadda suke bayani a social media, a digital avenue, saboda wani guri ne wanda ba yafiya, ba mantuwa, ba mutum bane, kwakwalwa ce ta na'urori da mutane suka shimfiɗa ta, wanda shi kanshi wanda ya wallafa bai yi tunanin yadda za ta kasance ba. To ni ina kamanta ta kamar alal misali yanda mala'iku suke a hannun hagu da dama, suke rubuta aikin da kai mara kyau da mai kyau, kuma Allah subhanahu wataala yana kallo ko karkashin gado ka shiga kai abu kai kadai, Allah ya sani. To misali kenan da zan bayar, da da zaka ji an ce ai gashi sai kai ta mamaki ya za ai kaza. To yanzu gashi nan yanda Allah ya ba dan adam kwakwalwa, shi yake zuwa yana bada misali akan ayoyin Ubangiji.
Masana sun ce sawun yanar gizo abu ne mai sarkakiya, kuma wani abu ne da za a iya samun shi idan aka rubuta sunan mutum a bisa internet a gano bayanai. To masu sauraro gabaki daya, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
A gaida Halima, yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo wasu kaɗan daga cikin rayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Jama'a assalamu alaikum. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Babangida AA Dogo Zirmi, jihar Zamfara, Najeriya. Tace lamarin ƙasar mu Najeriya sai dai mu ce Allah ya kyauta. Kullum ƙarin farashin abinci sai hauhawa yake yi. Ga rashin tsaro yayi mana matuƙar katutu a arewacin Najeriya. Yan bidiga sun hana mu noma gonakin mu, ballantana mu samu abincin da zamu ci don rage raɗaɗi. Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauƙin rayuwa, amin. Sai sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salam biyo ya Hausa. Hakika kaddamar da sabuwar tashar samar da wutar lantarki a Abuja da shugaba Bola Ahmad Tinubu yayi abin ayaba ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani mai langi-langi Yalwa Yawuri. Yace albarkacin zagayowar ranar shayar da jarirai, nonon uwa zalla ta duniya da aka gudanar, muna kira ga iyaye mata da su dage wajen shayar da yara nonon uwa zalla don ganin sun inganta wa jariran lafiyar jikinsu. Da fatar Allah ya sa a dace. To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da daddare, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Jule Ladies Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Helene. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya.